Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Haka kuma a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 22 ga watan Yuni na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to Nazar wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand dake kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 29 wasu su 60 kuma sun jikkata a kasar Somalia kuma akalla mutane 8 sun mutu wasu su 4 kuma sun jikkata a yau Alhamis a lokacin da wata mota dankare da ababen fashewa ta afkawa wani ofishin yan sanda a Mogadishu a yau Alhamis kuma hukumomi a kasar Belgium suka bada sanarwar cewa suna tsare da mutane 4 akan binciken da ake yi game da harin bomb din da aka so kaiwa akan tashar jiragen kasa a birnin Brussels
to wannan haka yake a shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an custom a Najeriya jihar Oyo sun cafke wasu kayayyaki waɗanda kuɗin su ya kai kimanin naira miliyan 28,800 bayan haka za ku ji rahoto akan wani shiri da jihar Nasarawa ta samu cimmawa da kamfanin Dangote wanda zai samu rawa matasa 30,000 ayyukan yi in an gama shi bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo akwai nasihar watan Ramadana za kuma mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin ku na email amma yanzu ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand dake kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 29 wasu su 60 kuma sun jikkata Shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bomb din sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank dake birnin Lashkarga dan karba albashin su Mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwak ya fadawa murya Amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali yanzu haka ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu Wannan harin dai ya zo ne gabanin bukukuwan sallah ranar Lahadi a Afghanistan a ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekarar sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin
To a kasar Somalia kuma akalla mutane 8 ne suka mutu wasu 4 suka kuma jikkata yau Alhamis a lokacin da wata mota dankar da ababen fashewa ta afkawa wani ofishin yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar wakilin sashen Somalia na murya Amurka Ahmed Hassan Alad yace harin ya auna ofishin yan sanda na garin Waveri ne dake kan hanyar Makka al-Mukarrama da ake yawan zirga zirga a kanta Olad wanda yake kusa da ofishin yan sandan a lokacin da harin ya faru ya ce ya ga wani mutum dake tuka motar Toyota ya tunkari ofishin a guje yanzu haka dai ma'aikatan agaji sun isa wurin da harin ya faru don agaza waɗanda suka raunata nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma yawancin lokuta mai dan kungiyar al-Shabab sukan kai harare akan gine-ginen gwamnati da kuma wuraren da suka san jami'an gwamnati na tattaruwa Ko shekarun jiya talata sai da wani dan kungiyar al-Shabab ya kai harin mota akan wani ginin gwamnati a gundumar Wadajir inda akalla mutane 10 suka mutu haka kuma a ran 15 ga watan nan na Yuni kungiyar al-Shabab ta kai farmaki akan wasu gidajen cin abinci guda 2 dake Mogadishu inda mutane 29 suka rasa rayukansu ciki har da mutane 6 da suka kai harin
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A yau Alhamis hukumomi a kasar Belgium suka bada sanarwar cewa suna tsare da mutane 4 akan binciken da ake yi game da harin bomb din da aka so kaiwa akan tashar jiragen kasa a birnin Brussels. Ofishin mai gabatar da kara na tarayya a kasar ya ce an kawo mutanen ne bayan wani samame da aka kai a Brussels ciki har da na unguwar Malenburg. Sai dai babu karin bayani akan alakar mutanen 4 da harin da aka kai. Daga baya mai magana da yawun ofishin mai gabatar da karan, Aaron van der Sept, ya bayyana sunan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi akan harin, dan asalin ƙasar Morocco mai shekaru 26 da haihuwa a matsayin Ozi, wanda aka ce ta yiwu ya taimakawa 'yan ƙungiyar IS. Ko da yake ba a taba alakanta Ozi da aikata ayyukan ta'addanci ba, amma Van der Sift ya ce masu bincike sun gano cewa yana tausayawa ƴan kungiyar IS. An gano wasu sinadarai da wasu kayayyaki da za a iya amfani da su wajen hada ababen fashewa a gidan wanda ake zargin, inda ta yiwu anan ne ma aka hada bomb din, a cewar Van der Sift.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara wani taron koli na kwanaki biyu a Brussels yau Alhamis don tattaunawa akan duk abubuwan da suka shafi nahiyar tasu, kama daga shirin Burtaniya na fita daga kungiyar kasashen zuwa batun hanyoyin tada ko matsa tattalin arzikin kasashen. Ana saran jawabin Prime Minister Burtaniya Theresa May a taron na kwanaki biyu zai hada da bada tabbacin makomar mutane miliyan 3 na sauran kasashen tarayyar Turai da a yanzu haka suke a Burtaniya. Haka kuma idan aka hada da zancen makomar mutane fiye da miliyan 1 ɗan Burtaniya da ke zama a wasu kasashen tarayyar Turai, ana iya gane cewa wannan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da dole bangarorin biyu su amince da su a wannan zaman shawarwari da aka fara a farkon makon nan. Bayan May ta yi jawabi yau Alhamis da dare, sauran shugabannin tarayyar za su ci gaba da taron ba tare da ita ba don tattauna nasu bangaren shirin ballewar Burtaniya daga tarayyar Turai, wanda ya sa aka jefa ƙuri'ar raba gardama a Burtaniya shekara ɗaya da ta gabata, kuma ana saran za a gama shirin a watan Maris din shekarar 2019.
Yanzu haka dai mayakan ISIS sun kawar da babban masallacin Al-Nuri da hasumiyar sa da ake kira Al-Habda a daidai lokacin da sojan Iraki ke kokarin su murkushe mayakan ISIS din daga tangar su ta karshe dake birnin. Kai hari kan hasumiyar Al-Habda da masallacin Al-Nuri ya bayyana a fili cewa an samu galaba kan ƴan ISIS, a cewar Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi a shafin sa na Twitter a daren jiya Laraba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, jami'an custom na jihar Oyo a Najeriya sun cafke kayayyaki na kimanin naira miliyan 28 ga Hassan Umar Tambuwal dauke da cikakken rahoton.
Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama motoci 15 ciki har da kirar babbar mota man diesel shaƙi da kayayyaki. Kontrolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Udo Akane ya gabatarwa taron ƴan jarida ababen da sun kama.
The overall duty paid of all the arrested items is 28,889,848.78 naira. It is worrisome to note that some unpatriotic Nigerians still remain unrepentant despite the stern warning against smuggling, and even as they continue to lose. It is also disheartening to discover that some members of the public, especially our elders, do come to plead for release of impounded contraband goods.
Controller Kwastam Udo Aka ya ce kudin kayayyakin da sun kama sun kai naira miliyan 28 da 889,889 da 848 da kwabo 78. Udo Aka ya ce abin damuwa ne wasu ƴan Najeriya riya marasa kishin ƙasa sun kitu ba gayin su moga duk da gargadin da ake yi musu da dimbin hasarar da suke tafkawa, kuma abin takeici ne wasu jama'a musamman dattawa suna zuwa su yi kamun kafa don a saki haramtaccen kayayyakin da an kama.
That based on the current fiscal policy of the federal government, no vehicle and rice is to be imported into Nigeria through the land borders again. In addition, it is injurious to health to the health of our people and to this economy. In the same vein, the ban on use tires is for the safety of our people and for our local tire production industries to grow.
Udo Aka yace ya kamata a bisa tsarin gwamnatin tarayya a fadi cewa daga yanzu an hana shigowa da motocin shinkafa ta doron ƙasa saboda illar haka ga lafiyar tattalin arzikin Najeriya. Haka ma an hana shigowa da tayoyi don a kare lafiyar jama'ar mu kana ma'aikatun mu su ci gaba da aiki.
That's the reason for which we are after these people, after those who bring in on custom goods, who smuggle goods into Nigeria. It's not because we don't want to destroy anybody's business or anybody's family. It's because what they are doing is injurious to our government, is injurious to the economy, and even to our people.
Harwayo controller Udo Aka yace dalilin da yasa suke kama masu smuggle, masu shigowa da kayayyaki a cikin Nigeria ba tare da biyan kudin fito ba, ba don wai suna son su lalatawa wasu harkokin su bane ko iyalan su, don kawai abin da suke yi yana da illa ga gwamnatin mu yana da illa ga tattalin arzikin mu yana da illa ga jama'ar mu.
Let me quickly use this forum to sound a warning to all those who are still trapped in illicit business of smuggling to change from this obnoxious business which is detrimental to the nation's economy and to the lives of our people. I am once again using this opportunity to appeal to members of the public with information about smugglers, their collaborators and agents.
Yace bari yayi wani gargadi ga masu smuggle da su bar wannan abu dake lalata tattalin arzikin mu da rayuwar jama'ar mu. Ba su labarin masu smuggle masu hada baki da su da wakilan su. Ababen da an ka kama dai sun hada da dilolin atamfa da dilolin gwanjo-gwanjo da buhuhuwan shinkafa, tayoyin mota, rim-rim na mota, katon-katon na taliya da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har ila yau a Najeriya dai gwamnatin jihar Nasarawa tare da hadin gwiwar kamfanin Dangote sun cimma wata yarjejeniya wacce za ta samar da aikin yi ga matasa kimanin 30,000. Ga Zainab Babaji ta cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye da kamfanin Dangote don kafa masana'antun sarrafa siga da shinkafa wanda zai ba matasa 30,000 ayyukan yi a jihar. A kwanan nan ne dai gwamnatin jihar Nasarawa da kamfanin Dangote suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar mallakar fili mai fadin hektar 100,000 da biyan diyya wa masu filayen a yankin Tunga dake jihar Nasarawa don kafa kamfanonin sarrafa siga da shinkafa wanda zai ba matasa 30,000 ayyukan yi. A zantawa da shi jim kadan bayan yarjejeniyar, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace jihar Nasarawa da aka kirkiro shekaru 21 da suka gabata tana kokarin ta cimma takwarorin ne wajen bunƙasar tattalin arziki.
Akwai wasu abubuwa da jihohi manya-manya kuma tsofaffin jihohi suke da su na raya ƙasa, na gina ƙasa, na kuma walwala na mu'amala na harkokin jama'a ba mu da shi. To shi yasa mu jiya na sa muka kawo wani irin tsari da siga na buɗe hannu biyu mu tarbi duk wanda ke da wani abin da zai don ya ƙara arziki ko ya kirkiro da arziki ko ya abin da mutanen ƙasa za su amfana. Allah da ikonsa mun wannan jama'an Tunga da Awai da Azara da sauransu duk sun amince kuma dukansu sun karɓi wannan zuwa Dangote hannu biyu. Kuma Dangote ya riga ya shirin fara aiki har ma ya fara yanzu sama da wata uku inda ya share dazuzuka wanda ya kai kimanin hektar 20,000 a yanzu. Na imani wannan abin da Dangote zai kawo jihar Nasarawa ba mutanen Awai kadai zai amfana ba, har mutanen Nasarawa baki ɗaya, don za a ɗauki mutane kimanin 30,000.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Su ko matasan jihar ta Nasarawa cewa suka yi samar da kamfanin sigar da shinkafar a jihar zai rage musu zaman kashe wando.
Sunana Jibrin Magaji daga Azara. Gaskiya saboda Allah wannan abubuwan zai yi dinnan kamfani dinnan zai taimaka ma matasa a garin wurin zaman banza a gari da roke-roken da ake yi na DEN siyasa musamman ma to matasan Awai local government Azara Dugloma area Wuse Akiri Ribi Jangwa zai taimaka sosai.
Mohammed Umar Kilema. Wannan kamfanin da ya zo mu muna murna kuma muna farin ciki da shi. Dalili kuwa akwai matasa wanda suna ba sa aikin komai suna zube kara zube in Allah ya da samu saukin kashe wando.
Kimanin naira biliyan 260 ne kamfanin na Dangote zai kashe wajen samar da kamfanin a jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfe 11:14. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin ko kun san cewa
akwai matar da muka je biya wallahi da dan kudin wata biyu ne zamu biya ta 10,000 kenan a kauye da za ta taho ta zo da mijinta da ƴaƴanta ta zo kuma da wani wai shi ne yake da dan ilimi a kauye tunda take bata taba ganin 10,000 ba haka tace mana ta zo da Ghana Mango wallahi ba ƙarya nake ba take dan bata san iyakacin kuɗin da za a bata ba kada kuɗin ya mata yawa ta rasa yanda za su dauka ga aka bata 10,000 nan ta miƙa min da yake kirga mu shi kuma ya yi miƙa ƴaƴan shi duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kuɗi ba sai shi mutumin da suka zo da shi shi ne dan ilimin shi ya musu bayani kuɗin ma yanda ya musu bayani akan ga abin da kuɗin nan zai iya muku ne ba ga kuɗi 10,000 ba za ku iya kaza da kaza da kaza da kuɗin nan akan haka ya musu bayanin 10,000 din to akwai wanda ya fi talauci haka
wannan misali ne na tsananin talauci da fatara har ta kai jallan da wasu ba su san yawan naira 500 ba domin an je da Ghana Mazgo a cika da naira 500 Wannan yana cikin amsar da Hajiya Maryam Nwes mai bai wa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa N-Power da Turanci za ta bayar a yau a wannan fili na sai bango ya tsage sai a biyo mu a hankali. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman wanda ya tambaya aka fara amsa mishi ya ce yana da wata tambayar da ba a amsa ba. To Malam Suleiman gare ka.
Game da matsayin da nan mace wannan akan farin ilimin kayan mata ne na arewaci da ba mu tambaya game da farin.
To ba kai wannan tambayar ba ba mecece tambayar ka?
Yawwa game da farin ilimin kayan mata na shiga musamman a yanzu arewaci mu muna da fuskantar kalubale.
Idan ya ba kai makaranta ba to ka gani iyalinta ba za su ƴaƴanta ba za su yi makaranta ba ba za ta damu da ƴaƴanta su yi makaranta ba dan ba ta san amfanin makarantar ba ka gani ka shiga ka fita gidan miji din nan saki yanda muke yin shi ba ai kan yanda musulunci yake ba wannan bai da amfani kaga yaran da muke haifa masu malnutrition in ka bibiya yawanci yara kanana ne masu haihuwa dan su ma jikinsu ba su kosa ba su zo su samu juna biyu su kansu daga su har ƴaƴan su zo abinci bai ishe su ba kuma ba haka ba ma har tunaninsu nan gaba in suka girma jinjirin nan har abada ba zai iya samun abin da za a ce ya samu isasshen abinci yana ɗan ƙarami ba zai samu ba ga cututtuka iri-iri ga rashe-rashe na san ana cewa akai ƙaddara amma Allah ya ce tashi in jiri saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu rage mu bar ƴaƴanmu mata su yi makaranta kuma wannan makarantar ba sai a gidan miji ba don gidan mijin nan in ka riga ka shiga gidan miji kana makaranta dole wata ran za ka bar makarantar nan don abubuwa za su yi maka yawa za ka kula da miji ne abinci ne waye sayan abinci ne ko ko a kula da gida ne ko ko a da in ka so mu haihuwa yau cuta kai kanka yau cuta gobe cuta saboda haka mun fi son yara su gama makaranta yarinyar nan in ta gama makaranta za ta fi kula da miji za ta kula da ƴaƴanta za ta kula da iyalinta za ta nemi abin hannunta da zai taimaka wa miji idan shi ya yarda ta yi idan iyayenta sun bata sun ta yi karatu miji ya haƙura har ta samu hankalin da za ta iya kula da miji saboda haka wannan magana da kake yi ka taɓo ni inda abin yake min ciwo dan gaskiya abin ya Allah wallahi abin da ciwo yanda muke ganin abubuwa suna faruwa a arewa kuma sai mu ce kaddara ce mu kanmu muna iya tashi mu ka kan mu amma sai mu ga cewa in mun yi aure yarinya mu aure shi kenan mun rabu da kwanaki kaɗan ne ko ko shekara ɗaya ko biyu za ka ga yarinya ta dama kai ga yara ta bar su a gidan miji sun zama almajirai nan ba a kula da su ba can ba a kula da su kaɗan-kaɗan sai ka ga sun so ma shaye-shaye da sun so ma girma babu mai kula da su duk waɗannan fitinonin da muke gani a arewa wallahi dan ba ma kula da su da ilimin mutum ba ma gani amma wannan ba shi ne aikina ba aikina yanzu waɗannan shirye-shirye abinda ni nake iya yi da nawa kuɗin da Allah ya sauƙaƙa min ina yi a Kano muna bi ƙauye-ƙauye na gaya mata kuma muna nuna su gwamnonin na arewa gaskiya wannan abu kuna so ku canza yanda abu yake mana a ƙasa yanda ƙasar mu take ya kamata ku kula in kuna so nan gaba kuna son mu kula wannan 5,500 inda nake bayarwa idan kun bar ƴaƴan ku in kun yi da kuka ce da mu abin da ya dame ku kenan ku talauci ake wa yara aure ba a san secondary school ba a barin su su gama to za mu iya ba kowane iyali 5,500 ko duk watan da suka yadda S ta zauna SS2 da SS3 a kowace wata za a ba iyalin ka 2000 idan gwamna ya yarda in kuma yace a'a shi ba abin da ya gane shi bane a'a gashi kananan yara ne ba su shiga makaranta ba to wasu ba sa shiga makaranta to wannan sai mu koma ne wannan mun bar wa gwamna ya zabi amma banda haka gaskiya tunanin mu ma ya kamata ya ga mana cewa abin da yake faruwa fitina da muke gani a kasar mu yau ko wannan boko haram din da muke gani dan yara ba su da tarbiya ne to shi uwa za ta iya tarbiya an sake ta ta fita wannan gida an sake ta ta fita wancan gida ta koma gida kwana biyu ana ina miji an gaji da ke
to mallan ta
ma kanki ba ki ta ki da wata sana'a sai dai ki aure ki fita aure ki fita ba ki da wata sana'a tunda ba ki da abin hannun ki san abin da zaki ba ba ki da ilimi sosai
to ta ansa tambayar ka ko
Hajjaju na gode ni ma Hajjia Malam na jaɗin wannan an tanga karbi Allah ya saka da
to kun kare koko akwai saura
eh akwai saura
to bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
assalamu alaikum salam
mai magana Usama Dangwari dake Maraban Gurku Guwar Ganjuli ina kira daga Nasarawa State
to
tambayar ta shine Hajjia ana ta maganan tallafawa jama'a to sun kuma naka tasu mu san irin tanadin da aka yi musu ba inda da su aka yi demokradiyyar nan aka yi gogormaya da su su kuma mu sai irin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi musu ba shine tambayar ta a huta lafiya
to Hajji Amaryan kin ji tambayar sa
ina jin na ansa wannan wanda suke cewa muna zuwa karkara su za su zabi waɗanda suka nakasa a nasu kuma waɗannan muna sa su a register muna bibiyar su 2000 mun soma a state guda 9 yanzu kuma mun riga mun soma biya kuma gaskiya ba su da shi din akwai matar da muka je biya wallahi da dan kudin wata biyu ne zamu biya ta 10,000 kenan a kauye da za ta taho ta zo da mijinta da yayanta biyu ta zo kuma da wani wai shi shine yake da dan ilimi a kauye tunda take ba ta taba ganin 10,000 ba haka ta ce mana ta zo da gana mangu wallahi ba ƙarya nake ba take dan bata san iyakacin kudin da za a bata ba kada kudin ya mata yawa ta rasa yanda za su dauka da aka bata 10,000 nan ta miƙa min din ki kirga mu shi kuma ya miƙa ƴaƴan shi duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kudi ba sai shi mutumin da ya suka zo da shi shi ne dan ilimin shi ya musu bayani kudin ma yanda ya musu bayani akan ga abinda kudin nan zai iya muku ne ba ga kudi 10,000 ba za ku iya kaza da kaza da kaza da kudin nan akan haka yi musu bayanin 10,000 din to akwai wanda ya fita lauci haka
ha Allah mana sitara
amin to muna nan a hankali muna yi insha Allah za mu yi gaskiya insha Allah
to mutan na gaba
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ajiya kina magana da Nuhu na tambayar tena to ba local government Kaduna state Nigeria matsaunin Maraban Gurku kar local government Nasarawa take.
To
tambaya ta akan bangaren da nake ne Hajjia. Ni dai harka na gwari ne ina noman ta ina kuma sana'anta a kasuwa. To saboda matsalolin mu da muke samu a bangaren harkan mu kenan duka dai yana cikin bangaren noma din to amma namu da kudi ne irin sa daban. Kuma ne irin tanaji aka yi mana saboda asaran da muke yawan yi lalacewa da sauransu. Kasuwa kamfanonuwan da za su rika sarrafa wannan abubuwan kamar su tumatir tarugu da su albasa haka kamar duk kamfanonuwan ba wani kamfani da yake motsi daga Lagos Abuja Enugu ina ne sai dai al'ummar cikin ƙasa shine tambaya na
kash Mallam Nuhu na tambaya tela gashi kai tambaya amma kuma lokaci ya karato a saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu Hajjia Maryam voice za ta baka ansa kuma ma za ta yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage sannan kuma mu fara tabo batun masu san a koro wasu daga arewacin Najeriya da kuma masu nema a kafa kasar Biafra a huta lafiya
to ga nasihar rawatar Ramadana
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum nine Sunusi Ahmad Kutama ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu karun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tu'minun inna Allaha ni'ma izkum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin Ubangiji ne yafi ko ku abin tarayya ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi. Sadaqallahul azim.
To Allah ya amsa ibadunmu. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ce waye, yunkurin kasashen yankin Sahel na kafar rundunar yaƙi da ta'addanci a yankin su wani abin farin ciki ne ganin yadda matsalolin tsaro suke ƙara faɗaɗa a yankin. Da fatan jama'a za su ba jami'an tsaro haɗin kai don kaiwa ga nasara a wannan yaƙi da ta'addanci. Saƙo daga Sada Sa'idu Daura. Saƙonmu na gaba ce waye, muna jajanta al'ummar da ke lardin yankin arewa mai nisa a ƙasar Kamaru sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a wata barikin soja a yankin. Da fatan Allah ya tsare gaba ya kuma tona asirin maharan. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, Zamfara. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Usaina Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmad Suleiman Bajoga da kuma Ahmad Abacha Macina, inda suka ce sake barkewar rikici a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wani babban koma baya ne ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi na kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ya ƙici ya ƙicinyewa. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa yi, haba ƙasar Amurka da Rasha, kamata ya yi ku mayar da hankalinku wajen kawo ƙarshen rikicin da ya ƙici ya ƙicinyewa a ƙasar Siriya, ba wai ku kama taƙaddama tsakaninku ba. Saƙo daga Usaina Abba Dambam, jihar Bauchi. Hakika rabawa 'yan mata audugan mata da gwamnatin Kenya ta yi, hakan abin a yaba ne, ganin cewa da yawa daga cikin 'ya'yan talakawa ba sa iya sayan audugar. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa gwamnatin ƙasarmu Najeriya za ta yi koyi da ƙasar ta Kenya wajen rabawa 'yan makaranta audugar mata domin su ƙara tsabtace kansu. Saƙo daga Malam Rilwan Sa'idu a jihar Zamfara, Najeriya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau wanda ya fito daga Baffa Haruna Bajoga, malamin Jalingo Primary School a Shaka, inda ya fara da sallama ya ce don Allah murya Amurka ku gaya wa gwamnatocin Najeriya cewa su yi wa Allah su biya ma'aikata albashi domin su ma su yi sallah cikin walwala da su da iyalansu. Da fatan wannan kira zai kai gare su baki ɗaya.
To madalla, a ci gaba da aiko mana da sakonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa. Kafin mu karkare ga Marin Dauda da takaitaccen labarai.
To a takaice, wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke ƙasa Afghanistan ya kashe akalla mutane 29, wasu su 60 kuma sun jikkata. Shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin, sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank da ke lardin Larkashga don karɓa albashinsu. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. A ƙasar Somalia kuma aƙalla mutane 8 sun mutu, wasu su 4 kuma sun jikkata a yau Alhamis a lokacin da wata mota dankare da ababen fashewa ta akkawa wani ofishin 'yan sanda a Mogadishu, babban birnin ƙasar.
To madalla, masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, sai injiniyanmu na yau Mr. Cedric. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tawagar Yau da Gobe.